rikicin dai ya faru ne tsakanin mabiya ɗarikar ikkilisiya mai tsari a Nigeria, wato United Methodist Church, wacce daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church. Wannan turka-turka da kartan ƙasa da nuna wa juna ya tsare da ya barke tsakanin mabiya wannan ɗarikar, lamarin da ya janyo a kwanakin baya gwamnatin jihar Taraba dakatar da dukkanin wasu coci da suke da lakabi da United Methodist Church ko kuma Global Methodist Church, rikicin da yana so har zuwa ga ƙananan hukumomi, inda a ƙaramar hukumar Kalim Lamido da ke jihar Taraba lamarin ya kai ga kashe-kashe rayuka da ma asarar dukiyoyi da dama a wannan ƙaramar hukuma na Kalim Lamido. Social Munga, wanda na ɗaya daga cikin mabiya wannan ɗarikar, kuma lamarin ya ritsa da su a wannan cocin har ma al'amarin ya yi sanadiyar kashe kaninsa, ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin.
Church dama is on lock, an rufe dama da cocin duka a irin nan, sai an ji an tsugu sun bude cocin. To as a result of bude cocin shi ne tension ya tashi, ina abin ya escalating zuwa yan train number 3. From nowhere ina non ga mutane suna kame ni kusa da gidana ma, da har sun sun yawa sai mu dace da makamai suka far mana a wannan wurin, har as a result of wannan abin ne an kashe wani kan na daya, mutane suka sake zuwa an gwamu da dare, ni ko ne ko ni an gwamu da dare cha sun za wuta ya kone yara namiji da namace saki da ya wuta kona su da biyu.
Shi ma a nashi bangaren Simon Munga, wanda ke zama shugaban matasa na wannan bangaren, kuma mabiya wannan ɗarikar ne ya yi mana ƙarin haske dangane da faruwar al'amarin.
Muna ecclesia, wani mai suna Thomas Lato ya je ya zo da jami'an tsaro ya ce a dakantar da ecclesia, sai suka ce a dakantar da mu a yin sujada a tadda hankali. Jami'an tsaro da suna wurin suka ce to wannan wurin ibada ne, ba za mu iya tayarwa ba. So nan suka zarce suka koma wata ɗayan anguwa inda mutane suna cikin sujada, suka far masu, suka kama duka suna ta harbi suna kone-kone.
Kamar idan na fahimce ka, ba ecclesia na farko inda kuka je anan suka fara tada hankalin ba, sun je wata ecclesiar daban. To ita wannan ecclesia din menene sunanta?
Ita ma Global Methodist Church ne, number 3 Binkobo.
Duka a Karim Lamido suke?
Duka a Karim Lamido suke.
To ko rundunar ƴan sandan jihar Taraba suna da masaniyar faruwar al'amari, kuma menene ma ya assasa shi? Tambayar kenan da naiwa kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba, SP Usman Abdullahi, inda yace
shine an sanya musu hannu ga bude cococin, to suka je su bude, to shi na farko su GMC suka fara budewa, wayannan kuma suka je suka bude nasu, to sai fada ya tashi. To a yayin da ake wannan ne aka sami salwantar rayuka kamin uku. Na farko akwai shi Joshua Musoyi mai shekara 20 wadda an kashe shi a yayin wannan rigiman, akwai yaro mai suna Good News Abraham mai shekara 4 da wata yarinya Agata Abraham ita ma shekaranta 2 wadda an kona su a daki, kuma samu kone-konen gidaje da dama wadda zuwa yanzu ƴan sanda suna bibiya su dauka al'amuran irin gidan da aka kona zuwa a yanzu.
To kowane irin mataki irin dinan ƴan sanda jihar Taraba ta dauka sakamakon faruwar al'amari? SP Usman Abdullahi dai ya kara da cewa
ita rundunar ƴan sanda jihar Taraba ta kai yawan ƙarin ƴan sanda, kuma jama'a sun fara dawa gidajen su. Na zata dibon ta wuya yace mini yanzu dai abubuwa sun lafa, yanzu suna nan suna kokarin tsirowa da suka shiga jeje suka yi gudu a daro su gare.
Rikicin wannan ecclesia mai tsari a Nigeria dai, wato United Methodist Church, wadda daga bisani ta narke ta koma Global Methodist Church, ya faru ne tun daga batun shugabanci da kuma wani batu da ya sanadiyar daidaita shugabancin cocin, na maganar amincewa da ƴan lidu da ƴan maɗigo a tsakanin shugabancin ecclesiar Lado. Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Nigeria.